Manchester United Jose Mourinho ya ce zai yi matukar farin ciki ya horar da kungiyar wasan kwallon kafa ta kasar Brazil amma abin da kamar wuya zai fi kwamacewa da ya samu wani aiki mafi sauki Mourinho dan asalin Portugal yana cikin kwararrun masu horar da yan wasan kwallon kafa ta duniya duba da irin nasarorin da ya samu a harkan wasan kwallon kafa ana sa ran cewa coach din na Manchester United zai koma horar da kungiyar kwallon kafa ta wata kasa sai dai ya ce yana son idan zai yi aiki ya aikin sa mai sauki da zarar ya bar Manchester United ta Old Trafford Mourinho ya faɗa wani gidan talabijin a Brazil na ESPN cewa yana ganin zai so yi aiki mai sauki matsar ya bar Manchester United ya ce horar da yan wasan kasar Brazil zai matukar wahala sai dai kuma a zahirin zai zama abu mai daɗi ya ce kowane coach zai so ya horar da yan kungiyar da ta fifice a fagen wasan kwallon kafa a duniya ya ce ko shakka babu kungiyar kwallon kafa ta Brazil ita ce kan gaba wurin nasarori a fagen wasan kwallon kafa suna da kwararrun yan wasa a kowane lokaci suna kuma ƙara samun wasu kwararrun yan wasan Mourinho ya ƙara da cewa yana sanar cewa kungiyar kwallon kafa ta Brazil ta coach din asalin Brazil